Bayanai da na tattaro daga yankin tafkin Chadin sun nuna jiragen yakin rundunar dakarun kawancen kasashen tafkin Chadin sun kaddamar da wani mummunan farmaki akan dandazon mayakan ISWAP inda aka halaka dimbin yan ta'addan. Wani ganau ya shaida min cewa yan ta'addan sun taru ne a wani fili a shekarun jiya waccan, wato ranar Juma'a da ta gabata, a Jibularam da kuma Sabon Tumbun, inda jiragen yakin suka bude musu wuta ba kakkautawa kuma ta kowane bangare. Mutumin da bai san ambaci sunansa saboda dalilan tsaro ya mun karin bayani.
Jirgi ya zuba musu wuta Jibularam da Sabon Tumbu, sun mutu sosai fiye da kake samani. Wannan abun farin ciki ne, abun murna ne, aiki yayi kyau. A can din ma akwai bakin da yau suka zo, wallahi akan wallahi yayi kyau sosai sosai. Ba a taba irin wannan mutuwan ba, wallahi wallahi ayan banzan nan sun mutu sosai. Wallahi wayansu sun kone, wayansu sun ji ciwo kuma ciwon da ba za su tashi ba. Wallahi wagan haka ya faru.
Kawo yanzu hedikwatar dakarun kasashen tafkin Chadin ta tabbatar mana cewar lalle kam sojojinta na kara kai farmaki ta sama da kuma ta kasa ga sansanonin yan ta'addan a baki ɗayan yankin tafkin Chadin. Ta kara da cewar da yake har yanzu ana filin daga, daga bisani ne in an kammala tattaro bayanai za ta fidda sanarwa a hukumance. Alhaji Abdulkarim Abbas kwararre ne kan sha'anin tafkin Chadin.
Tsari ne wanda sojoji sun dauko kuma sun gano kan abun, kuma a kullum suna bincike san inda suke kafin suka yi farmaki. Yanzu sun gano gindin zaren, sai ma gwamna yana magana a kan wannan abin cewa in Allah ya yarda Boko Haram babu sarkin shazu irin nazaran da aka yi a wannan farmakin da aka kai a taro. Gwamna ya yi wannan magana, ya ce an kashe yan ISWAP da yawa kuma waɗansu yin saranda saboda tsarin aikin da sojoji da suke yi. Mutane duk suna ta koma garinsu, ya ce kuma wannan abin da aka yi wata wannan karo kamar ma ba a taɓa irinsa ba tun da aka fara. Wannan abincin ne a gaman house da muka yi, gwamna yake bayani, yake faɗa irin kokarin da sojoji suka yi. Saboda haka ba abin da za mu ce sai godiya ga shugabanninmu na sojoji da kuma irin shugabannin da Allah ya ba mu a yanzu a state, wanda kuma ba sa boyewa kuma suna bayani a kan irin kokarin sojojin da suke yi. Kuma yanzu ga shi wannan karon da abin da aka yi ya zamanto babban abu ne a cikin tarihin wannan yakin da muke fama da shi. To irin yan Boko Haram da aka yi ba sun ya tafi shi ba, gwamna yana magana yana yabawa sojoji.
Hassan Mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.